الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم البعث والجزاء والنشور أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة ساكي هدوء وانا بجري ميتار البركة مسجد المهاجرين وانا انقوة دان تدو akarci makoyo a cikin babban birnin jihar Maradi a wannan kasa ta mutan Niger. A yau muna ranar Talata daren Laraba 29 ko ko daya daya tunda an ga watan Niger ko daya ga watan Ramadan ko kuma daren farko na Ramadan Hijira nan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1447 wanda ya daidai da 17 ga watan 2 miladiyya Isa dan Maryam alaihi salatu wassalam shekara ta 2026 da taimako Allah madaukakin sarki a daidai irin wannan lokaci muke bayar da tafsirin alqur'ani mai girma inda wannan shine majalisin mu na 17 kuma zai zama na 18 ko majalisin mu na 17 majalisin mu na 17 kuma zai zama na 10 a cikin tafsirin suratul fatiha gabanin mu fara tafsiri a yau na tana wata fa'ida kadan mu tunatar da kanmu irin wannan lokaci da ya kasance a asali inin da ya gabace mu ini na 29 amma yanzu da dare bayan magriba an ga wata a kasan mu ta Niger to dan haka yanzu wannan lissafi za mu ce dai kusa mutu 29 yanzu cikin Ramadan ne ke tunda yau an yi tarawih kenan daren farko na Ramadan to wannan lissafin shi yasa malamai suka yi sabani shi dan an haihuwar mata yanzu bayan magriba shin ranan wata rana aka haife shi tunda yanzu Ramadan yana da azumin kuma sai gobe zani shi aihe shi ne daren Ramadan kenan inin gobe ki farawa koku 30 za a maida shi to wannan yana daga cikin abinda malamai ke kawo hujja akan cewa ini dare shi ke riganye ne tunda yanzu wasu wajaje sun yi kiyamul sun yi tarawih kuma idan Allah ya kai mu 29 ga Ramadan in aka ga wata kuma magariba na zawa daren sallah sunan shi ba daren Ramadan ba da an ga wata magariba to kuma mun hita daga Ramadan shi sai wasu malamai suke ganin dare shi ke zawa gabanin yini shi sai wajen tafsiri sosai mutane suna tambaya me yasa nake cewa daren kaza sun ce yau muna ranar 30 daren Laraba saboda hita daga irin waɗannan ababe wasu malamai suka ce a dare yakan bin yili ke bin dare to amma wannan a shari'a so guda ake samu shi shine a ranar Arfa ita Arfa darenta shine sai inin yazo ake yin darenta amma ita kadai ce ke da wannan a musulunci haka wannan wata fa'ida ce karama gabanin mu shiga tafsiri insha Allah ta'ala za mu fara tafsirin suratul fatiha inda muka tsaya galgashin aya ta 7 a yau za mu tashi aya ta 6 fadaran ubangiji subhanahu wa ta'ala ihdinas siratal mustaqim
billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
نعم جزاك الله خيرا. وأنا سورة دمك بير إذا سورة الفاتحة أجيا mun yi magana akan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. A yau matashiyar maganar mu ita ce fadar Ubangiji ta'ala ihdinas siratal mustaqim, ya Allah ka shiryar da mu tafarki wanda yake miƙaƙƙe. Kalma ihdina kalma fi'ili ne a larabci, ana ce mai fi'ili amri, fi'ili ne wanda yake nuna aiki, yake nuna ba da umarni. To amma a nan malamai suka ce ma'anar shi addu'a, saboda duk lokacin da umarni ya zo daga ƙasa zuwa sama, to ba a ce mai umarni, ana canza mai suna, ko a ce mai shawara, ko kuma a ce mai wani abin da ya kama da abin da zai zama cikakken ladabi. Don haka nan ba za ka fassara ihdina ba da ma'anar umarni ne ba wake ba Allah, sai dai a ce addu'a, kamar da larabawa suke cewa fi'lul amr idza sadara min al'ala ila al'adna fa huwa amr, idan ya zo daga sama zuwa ƙasa to umarni ake cewa, amma idan ya zo daga ƙasa aka hau sama fa huwa du'a, to sai ya koma addu'a. Ko da kau suna daidai da wadaida, idan ya zamana wanda ba da umarnin da wanda ake ba daidai wadaida suke, to nan wurin ana ce mai shawara, ba za a cewa ba umarni. Wannan fi'ili damirin shi yana nan boye, damiri ne wanda jin shi ne ake cikin magana, ihdina ka shiryar da mu, wa zai shiryar da mu, kai da ake ma magana kenan. Nan damirin shi shine anta, ana jin magana anta ta boye a ciki, ko kuma mu ce damirin shi boyayye shine Ubangiji subhanahu wataala, yana Allah shi zai shiryar da mu. Wannan kalma ko kuma wannan harafi na na damiri ne muttasil fi mahalli nasbi maf'ulul awwal lil fi'l ihdi, fi'li ihdi yana zawa da maf'uli guda biyu. Maf'ulin shi na farko wannan na, maf'ulin shi na biyu kuma shine sirata, shi yasa ihdinas sirata, sirata yazo da fatha. Wannan malaman larabci suke cewa asalin kalmar hadiyu shiriya yana yin ta'addi zuwa ga maf'ulaini, maf'uli guda biyu, na farko a cikin kanshi, na biyu kuma wani lokaci yana zawwa a kan shin, kuma wani lokaci yana zawwa daban, kamar nan da Allah ya ce ihdinas sirata, na farkon yana cikin kalmar ihdina, na biyu kuma shine as-sirata. Haka da Allah subhanahu wataala ya ce wa yahdiyaka siratan mustaqima, haka da Allah ya ce wa hadainahu, sai ce an-najdin. Wadannan duka maf'ulin shi na biyu ya zo a cikin kalmomi daban-daban, as-sirata da kuma siratan da kuma an-najdain. Wannan fi'ili wani lokaci yana yin ta'addi zuwa ga ila, ko kuma yin ta'addi zuwa ga li, harfin jarra kenan, kamar nan da Ubangiji subhanahu wataala ya ce wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim, kaga kalmar yahdi ta zo, amma fi'ilin na gaba wanda zai kai gaya sai ya ci yahadi man ya sha'u ila ya zuwa haka yakan iya yin ta'addi ya zuwa lamun wannan kuma cikin qur'ani ba nan kada bane da Allah ya ce wallahu yahdi man yasha a cikin suratul hajj ma Allah ya ce inna Allaha la hadi alladhina amanu sati ila siratin mustaqim ya zuwa ta farki wanda yake madaidaici haka an amma mugi ta Allah yake cewa washtabainahum wa hadainahum sati ila siratin mustaqim haka a cikin suratul an'am Allah ya ce kul innani hadani rabbi ila ya kawo ila haka a wasu wurare yakan yin ta'addi ya zuwa ga galam shine wa innaka la tahdi lamun tahara zawwa dan haka idan fi'ili wannan fi'ili fi'ilin hadiyu shari'a wanda yake asalin shari'a to idan yazo da ila to abinda yake nunawa ululuwa wa innaka latahdi ila siratin mustaqim to wannan ila tana nahin kululuwar abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake kai matuka cikin tunatarwa shine tunatarwa zuwa ga tafarki wanda yake madaidaici a haka idan yazo da lamun wa innaka latahdi lamun yayi ta'addi ga dala da lamun to yana nuni ikhtisas cewa abinda wani yake banta abinda annabi yake banta da shi shine shiryarwa to amma idan yayi ta'addi ga kanshi kamar nan ihdina babu lamun babu latahdi kun babu ila siratin mustaqim sai zamana ihdina siratal mustaqim sai malaman nahwu suka ce in yayi ta'addi ga kanshi ma'ana ila bata zo ba ta harfin jarra kuma lamun bata zo ba yanzu fi'ilin shine yayi ya dauke kwangilar kanshi yayi ta'addi ya zuwa ga kanya to anan zai tattarike ma'anar guda biyu shine abin da ya sanaye maganar nahwu nan zai tattarike ma'anar guda biyu zai tattarike kululuwa kuma zai tattarike ikhtisas zai tattarike abin da yake banta da shi shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai zamana wannan fi'ili da Allah subhanahu wataala ya ce ihdinas siratal mustaqim kai makurani cikin yaren larabci Allah ya tattarike dukkanin abin da shari'a take nihi a cikin wannan kalima Allah madaukakin sarki yazo yana nuna mu alqur'ani ko kuma ka shiryar da mu in ka dauke shiryawa ta gaya to da ita ake in ka dauke shari'a wanda ke nuna ke banta to da ita ake haka in ka dauki shari'a ta amma tawfiki kuma da ita ake shi yasa Allah subhanahu wataala anan yace ihdinas siratal mustaqim ka shiryar da mu tafarki wanda yake mai kake mai kyau tafarki ko kuma alhidaya alhidaya malamai suna kasa ta gida biyu akwai lokacin da zaka shi ubangiji madaukakin sarki ya kore ma annab sallallahu alaihi wa sallam hidaya ya kore mai shiryarwa akwai kuma lokacin da zaka shi manzo sallallahu alaihi wa sallam an ce shi mai shiryarwa ne sai malamai suka ce hidaya akwai hidayatul bayan wa dalala wal irshad mutum shi abinda ke gare shi za yayin bayani za yayin nuni za ya aza kaga hanya kamar da ubangi subhanahu wataala cikin suratul taha yake cewa afalam yahdi lahum kam ahlakna qablahum min alqurun shin bai nuna musu ba nawa ne muka shiryar muka halakar da a cikin gabanin su daga cikin mutane yana afalam yahdi lahum nan zan fassara shi afalam yatabayyana lahum shin bai bayyana gare su ba a haka Allah subhanahu wataala da yake cewa a cikin suratul an'am وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر الله مدوكين سركي شيني وندا يسامن متورارو دومن مي شريا معناه دومن مو غاني دا تورارن نا ابنده كي cikin duhun dare abinda ke cikin duhun sarari da kuma abinda ke cikin duhun ruwa wannan yana nuna mamu ashi in za mu fassara hidayah wannan litatadu za mu ce dan menuni to dan haka ita kalmar hidayah tana zawwa domin ta ma'anarta cikin alqur'ani kalma uku ce bayani nuni da tunatarwa to shi yasa ubangiji subhanahu wataala a mahangar ta shari'a kuma sai kasa hidayah gida biyu akwai hidayah amma hidayah ga magari shari'a ta ga magari wanda kowa Allah ya gwada mai abin da zai dan adam an gwada mai da aka mu kowa baki babu wata ayar da tace ka rinka cin abinci da baki a kawai wannan hidayah ce amma haka za ka ganin kowace halitta daga cikin halittun Allah madaukakin sarki suna yin rayuwarsu bisa hidayah su amma abu mai kawo hudu zai tahiya da kawo hudu wanda zai jan ciki ma za ka ga yana jan ciki kuma ya ci abinci ya sha ruwa ta hanyar da ubangiji subhanahu wataala ya so ya ci wannan ana ce mata hidayah amma ita ce Allah subhanahu wataala cikin suratul fussilat ya amfani da ita cewa amma thamudu fahadainahum fastahabbul ama ala alhuda thamudawa muka nuna musu muka gwada musu fastahabbu sai suka so bata akan shirye kamar da Allah madaukakin sarki ce inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura da adam mun gwada mai tafarki ko ya zamana mai godiya mai imani da wannan tafarkin ko kuma ya zama mai kafirci ma abinda Allah subhanahu wataala ya gwada mashi a haka Allah madaukakin sarki a cikin suratul balad yake cewa wa hadainahu najdain maka shiryar da shi tafarki guda biyu tafarki na gaskiya gashi karara kowa ya sani kuma tafarki wanda ba na kwarai ba kuma shi ma bayyana yake kowa ya sani duk mutumin da ya yake kwarai shi ma ya sani annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-ithmu ma haka fi nafsika zunubi abinda yake ma kaikayi a cikin zuciya wa karihta an yattali' alaihi an-nas kuma kake kyamar mutane su gani in kaga kana abu kana ta kyamar a gani mai yawanci akwai kuskure a ciki ubangiji subhanahu wataala yake cewa inna alaina la huda a gare mu ne shari'a take ashe wannan yana nuna mamu hidayah amma wanda ubangiji subhanahu wataala yake gwada ma yake yi ma mutane kuma wannan hidayah in bisa gare ta ne annabawa suke aiki suke ƙara nuna mamu domin mu shiryu mu samu daraja mu samu kima wajen Allah subhanahu wataala shi yasa Allah subhanahu wataala yake ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa innaka latahdi ila siratin mustaqim ya kai ma'aikin Allah kana shiryarwa ya zuwa tafarki nagartacce tafarki miƙaƙƙe haka annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam shi ma yayi wannan ya shiryar ya nuni yana gwada baban shi fattabi'ni kabini ya baba ahdika siratan sawiya in shiryar da kai tafarki wanda yake miƙaƙƙe shi ma dan Musa alaihi salatu wassalam haka yi yana ma fir'auna magana yake cewa wa ahdiyaka fa qul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha in shiryar da kai zuwa ga ubangijinka sai ka samu tsoron Allah haka duk wani mai imani da wani mai da'awa abinda suke kira suke manuniya gare ya shine hidayatu al'amma mutum yana gwada ma ga hanya kware ga abinda ya kamata kai kamar yadda Allah subhanahu wataala a suratul ghafir ke bamu labari wa qala alladhi amana ya qaumi tabi'uni ahdikum sabilar rashad wanda ya imani yake cewa ya ku mutane na mu'minu ala fir'auna ku yake ce musu ya qaumi ya ku mutane na ittabi'uni ku biyo ni ahdikum sabilar rashad zan shiryar da ku tafarki wanda yake nagartacce shi wannan ita ce ake ce mai hidayatul amma to surar nan da tace ihdinas siratal mustaqim wannan hidayah tana take saboda hidayah amma ma in ba a datar da kai ba to sai kai ta wahala daga nan in aka ce ka tashi ka ce wata anguwa in baka san hanya ba dole sai ka tambaya kaga ko bai da alaka zuwanka wani wuri in dai ba ibada bace za kai ko wani aikin alkhairi bai da alaka da da hidaya da sa da samun lada mutan da zai tafi a kasuwa kawai dan ya sayi wani abu amma ba kone bai san kasuwa ba dole zai nemi a gwada mai ina kasuwa take to ita ma irin wannan tambaye ubangiji subhanahu wataala a cikin wannan magana da ta ihdinas siratal mustaqim yana daidai yana tare in kasuwanci za kai in Allah ya magam dakatar to sai ya zaka bisa abin da zaka cin riba in wani aikin alkhairi za kai in Allah ya magam dakatar sai ya sa aikin alkai aikin alkhairi wanda yake da dumbul lada duka wannan hidaya ce Allah ya ga dama sai ya sa kashe kudinka aikin alkhairi kai amma sai ya sa aikin alkhairi ne muakkat wanda yana da lokaci idan amfani da abin ya kare shi kenan in kuma yamma ga mutakatar kuma sai sa kai aikin alkhairi da da kudin da ba su kai wancan ba wanda kuma larar shi har abada tana nan kullun hakan mutu ladan yana nan sai sa ka gina masallaci misali ko ka gina makaranta ko ka mai kai hidima ka sa wani abu a cikin masallaci ko abin da ya kama da wannan wani kuma sai a kaudar da kanshi zuwa ga wannan saboda wata tsatsa dake cikin zuciyar shi sai a hana shi wannan aiki sai a buda mai wani aiki sai a sai an nuna mashi ya sai shinkafa ya ba talaka abun kware ne ba ba abun banza bane amma duk wanda ya ce shinkafa lada ta kare za a ma addu'a alkhairi ne amma da an canje shi kenan wani kuma sai a buda mai sai a ce mashi ubangiji ta'ala sai ya sanya mai san daliban ilimi sai ga yana daukan nauyin dalibai suna harrace alqur'ani yana kula da su yana ba albajirai kudi da abinci da sutura yana biyan malaman su har su harrace alqur'ani to duk wanda ya harrace alqur'ani ta wannan hidimar da kai to duk lokacin da zai karanta ko ya fassara kana lada ko ka gina masallaci zo wanda ya gina wannan masallacin da muke bakin shi shekaru da dama ana ta rubuta mai lada to ware shi lokacin da suka rayu ware shi ba mamaki shi noma yayin da kudin da yayi abincin kuma ya raba ma mutane ko mutane sun shi dadi amma dukkanin su aikin alkhairi suka yi sai dai na wani ya haye wani to wannan aya ta ihdinas siratal mustaqim tana nuna mamu har a gidan du har a cikin alkhairi akwai nagartaccen alkhairi akwai alherin da yayi da sauran misallai wanda suna da yawa to kaso na biyu na hidaya shine hidayatut tawfiq wal ilham hidaya ta datarwa ta ilhama wannan kuma babu mai iya ma ita duniya kankan sewa sai Allah wannan ta Allah ce shi kadai subhanahu wataala shi sai Allah ya ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam innaka la tahdi man ahbabta
innaka la tahdi man ahbabta walakin
Allah ce innaka la tahdi man ahbabta ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baka shirar da wanda kaga dama walakin Allah yahdi man yasha sai dai ubangiji ta'ala shine ke shirar da wanda yake dama dan adam bai shirar da wanda yake so Allah ce ma annabi Muhammad ma sallallahu alaihi wasallam a baqara laysa alayka hudahum
laysa alayka hudahum walakin Allah yahdi man yasha
Allah ce laysa alayka hudahum shirye su bata ga hannunka walakin Allah yahdi man yasha ubangiji ne ke shirye da wanda ya ga dama Allah shine ke shirye da wanda ya ga dama dan haka idan ka ga mutum ana ta hin sunna yana baya baya ka tausaya mai Allah ne bai shirye da shi ka mai addu'a domin Allah ya shirye da shi ya gane ya fahimta ubangiji ta'ala shike wannan aiki shirya tashi ce na Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi kwadayin shiryar wasu da dama kuma Allah ya zarge shi ma akan abin lokacin da yake ganawa da wasu manya yana tallata musu addinin yana so su musulunta sai ba makahu ya zo mashi shi makahun musulmi ne da imanin shi yana neman tambaya yana neman fatawa annabi sallallahu alaihi wasallam yake dan juya huska kada ma waɗannan mutanen su gane cewa wannan makawan tattare da su ake ko su fasa irin abinda za ka ga ana ma masu hannu da shuni kawai saboda yana da kuɗi in ya zo wani wuri in ya zo masallaci to da wurin shi na musamman kamar shi zanna tare da kowa in ya zo ritare zanna tare da kowa mutunan da in aka yi kuskure cikin sallar nan bai iya shan sallai to duk irin wannan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ganin wane yana da ko kuma in sun musulunta bayan su akwai sai yake kokarin ayo gaba da su sai Allah ya ce mai abasa wata walla an ja'ahu al'ama wa ma yudrika la'allahu yazakka
na'am wa ma yudrika la'allahu yazakka
aw yazakka
aw yazakka fata'u dhikra
na'am
من استغنى
فأنت
فأنت له تصدى
وقلت على السبب كرمي دولة نعوية عباس وتولى أن جاءه الأعمى يا تنزه اسكى دمك أو يزومي تو ما يدريك لعله يزكى ميكنونا ما ونن باشيبني شريا هنا شريا أو يذكر فتنفعه الذكرى يا أنفانا دا أبندك كي غي وأزدكم يا أنفانا دا أبندك كي سو ololoran mai wa'azi a amfana duk mutunan kware mai ilimi malami kololowar abin da ke zuciyar shi mutane su amfana ba wai wane da wane su zo ba to sai Allah subhanahu wata'ala yake cewa aw yadhakkaru fatanfa'ahu dhikra Allah ce amma man istaghna in kana so ka ce wannan can masu kudin ko kuma ka ce wanda shi ya ma wadata daga abin da kake fa anta anhu talaha makai shine kake ta kokarin yanzu fa anta lahu tasadda gare shi ne kai kuma kake ta kokarin ka dukufa shi kuma wancan yana biyar ka shine ma zai shirye haka a waje na biyu annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kwadayi na dan uwan baban shi ya musulunta dan uwan baban shi ya mai gata ya tarbe shi ya mai duk abin da ya kamata ya shiga bai fada yana da kudi yana da komai ya zo mutuwa yace ya kai dan uwan baba qul la ilaha illa allah kace la ilaha illa allah kalimatan uhajju laka biha inda allah za ta zama shamaki za ta zama dalili gare ni a wajen allah ba za a ba azaba to amma da yake allah bai so ba bi so shi da wannan shari'ar ba sai bai furta ba Allah sai yasa sababi abokanin shi suna hana shi kada ka yarda ka bar addinin kakanni kuma haka yarrasu akan millata kakannin shi addinin baban shi da kakannin shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la astaghfiranna laka ma lam unha zan nema ma gafara in ba hana ba kuma aka hana kadiba kanan baban shi wa yace zai nema mai gafara in ba hana ba kuma aka hana Annabi Ibrahim shi ma haka yaso shiryen nan ga baban shi cewa ki tabi'u ni ahdika sabilar rashad ka biyo ni in nuna ma ka shiryu amma baban shi bai imani ba da ya tashi yana mai addu'a sai yake nema mai gafara sai Allah subhanahu wataala ce ma annabi Ibrahim ka bar nema mai gafara kuma aka ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da mu masu imani mu koyi da annabi Ibrahim sai nema mu baban shi gafara da yakan mu koyi da shi in dai uwayen mu ba su wannan tafarki ba na addinin musulunci to kan mu nema musu gafara haka Allah ya ce
ma kana lin النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أوليكم با
نعم
ولو كانوا أوليكم با من بعد ما تبين لهم أنه أصحاب الجحيم.
نعم. بقي تعالى
وما كان استغفار إبراهيم لأبي إلا أن موعدة إلا أن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم.
ولنا عيد الله دعارا ما كرنت وبنجي سبحانه وتعالى yana bayani a cikin su akan hanin da yamma Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam da mama su imani da su rinka nema ma wasu wanda suka mutu ba tare da imani ba gafara, dan mun ce ba tare da imani ba muna nufin wanda kafircin shi bayyana karara, mutumin da ba musulmi bane kafircin shi ya bayyana karara shi ake nihi ana ba wanda ake shakku ba kan shi. Ashi wannan lamari yana nuna ma wajibi ne mu nemi wannan shari'a a wajen Allah, shi kadai ke bada ta. A cikin suratul Ra'd Ubangiji Allah ya ce afalam yasil ladina amanu Allah ya sha Allah
ladina amanu Allah ya sha Allah ladan nas jami'a.
Allah ya ce afalam yasil ladina amanu Allah ya sha Allah Allah ya sha Allah ladan nas jami'a, da Allah ya so da kowa shi. Allah yake cewa masu imani su bar sarewa, su bar ganin abin da suke kawo ba na kwarai bane, a na kwarai ne, kuma da Allah ya so da kowa ya shi. To amma tunda lamarin na Allah ne, in ya ga dama ne yake yi. Anahal Allah subhanahu wataala cewa wa alallahi qasdus sabili wa minha ja'ir walau sha'a lahadakum ajma'in. Da Allah ya ga dama da ya shirin da mu baki daya, ya shirin da kowa. To ashi wannan hidaya ita ce ake ce mai hidayatu tawfiq. Allah ya datar da kai, ya magam da katar, ya shiryar da kai, kamar yadda mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace wajadaka dhallan fahada, kuma Ubangiji ta'ala yake cewa man yahdillah fa huwa almuhtadi, wanda Allah ya shiryar da shi, ya shiryar da shi, to shine shiryayye. Ashi wannan shahidar da muka yi ma Ubangiji subhanahu wataala ta girmama shi a harkon Fatiha cewa Allah kai ne abun godiya, rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu, duka wannan mun yi ma Allah subhanahu wataala, da muka ce wa iyyaka nasta'in gare ka muke neman taimako, kamar Allah ya ce to ku roƙe ni ba ku zani. To kuma sai zamana abinda za mu roƙon shine ihdinas siratal mustaqim, ya Allah ka shiryar da mu tafarki wanda yake miƙaƙe, tafarki miƙaƙe kamar da muka fara magana akai, koda kau kasuwa ce zakai, wannan ihdinas siratal mustaqim tana cikin shiryar wadda Allah zai yi ma a cikin kasuwancin da zakai, in sana'a hannu zakai wata zakai, in aikin ƙarhi zaka koyo, wani kala zaka koyo, wani ne rabanka yake cikin mai yawa. To Ubangiji ta'ala duka shi ke nuna man mutum wannan nawa ne zaka ga yana da aikin ƙarhi ya jima yana yi, sai daga baya sake sana'a, yana sakewa kuma sai ga ashe can ma ya yi kwarewa, ya yi iyawa, shi bai ma san ya yi iya abu kaza ba sai yanzu, da yana ta wani abu, yana ta wani abu, yana ta wani abu, babu riba, ba asayi, kuma ƙarhi yake sawa. Kai wata rana sai ga Allah ya kubar da hankalin shi, da ya danyi wani abu kadan sai a yi ta sayi, ko a yi ta nemi, sai a ga ashe ma wannan duk aikin da yake da ya yi iya kaza. Kuma za ka ganin duk lokacin da zamani ya ci gaba, za ka ga mutanenmu suna kokarin su bi, wani bai san ya iya, da za a kawo sanda a ce wa ya gyara ta, kowa zai ce bai iya, da mantar mutane suka iya gyara, amma ana kawo sanda sai wani ya ga ashe shi ya ma iya gyaran salula da mantar, wani kuma har yanzu yana nan yana ta tsohuwar sana'ar shi. bada misali yana sa mutane su ta tunanin mutane shi yasa bamu cika san bada misali amma dai ubangiji subhanahu wataala shike bada hidaya shike datar da mutum wani ana fara samu abu sai ga ya fi gigit ya koya kuma sai ga ana tayi da shi wani kuma yana nan to wannan duka yana daga cikin tasirin roƙon Allah ya shiryar da kai cikin sana'a ne cikin mu'amala ne cikin kasuwanci ne cikin addini ne kullun kowane lokaci ihdinas siratal mustaqim ya Allah ka shiryar da mu ta farki wanda yake nagartacce al-imam ibnu al-qayyim rahimahullahu ta'ala yake cewa wannan hidaya tana da martaba guda goma yace martaba ta farko shine ilimi da bayani akan gaskiya a gwada ma abu to sai ka samu ilimi akan shi mataki na farko na an suka da abun kenan a abu na biyu sai kuma Allah ya kadarta abun idan Allah ya kadarta shi na uku kuma sai ya sa ma san abun wani ko ana samun kudi ana ta kudaitar da shi kullun sai an baya shawara amma saboda Allah bai nehe shi da samun kudin ba shi har yanzu wannan abun baya burge shi shi ne abu na uku Allah madaukakin sarki ya sanya ma san abin kai ma Ibnu Qayyim ya ce na hudu ya zamana cewa kana iya yin abu ko da an sama san abin to ya zamana kana iyawa saboda sautari kuma ake sa ma mutum kwaɗayin abu shi ma wani nau'i ne na azaba Allah yana ma mutane shi kai ka san baka iya abu kuma sai Allah ya sa ma jaraba shi ta nema ka rasa na biyar yake cewa kuma Allah ya tabbatar da abin na shidda a hana wata matsala ta shigo cikin abin na bakwai a gwada ma hanya mai sauki ta samun abin na biyar na takwas shine a gwada ma mutum abinda zai kange duk wata matsala akan abin yace na tara shine kuma a bada dama mutane su wannan abin da zaka zawa da shi na goma yake cewa shine sai Allah madaukakin sarki ya yarda wannan in ka dauki wadannan ababe guda goma cikin rayuwar mu ta kasuwanci ce ko ta mu'amala ko ta shari'a ko ta tarbiyya ƴaƴa ko ta karatu ko ta addini ko ta fahimtar addini zaga dukkanin su mataki mataki ne ubangiji subhanahu wataala in ya ga dama hada abun sai wani yana nan ya samu hanyar kasuwanci ya koyi bai gwada mu kowa yana nan yana ta gumbiniya shi dai abin da yake so yayi kudi kafin kowa ya gane hanya ashe mummuna hanya ce sai ya danna gidajen yayi danna kudin shi duka sai Allah ya rai hanya da ba mamaki da sun yi talla da shi da wani to da hanya ta kulle to kuma haka in Allah subhanahu wataala ya so bawa kuma sai ya bude hanya shi kadai zai gane wa lokacin da za ya oda abin ya ta gaya ma mutane ku zo a kama sai kowa Allah ya ki gwada mai hanya a ta ganin kamar wahala zai sai kuma ya kawo abun kuma sai Allah subhanahu wataala ya samu abun karbuwa kafin mutane su irin shi ya wuce wurin to haka cikin addini wani zaka shawo shi wani zo mu tai makaranta to mu je mu yi addini ya ta kubcewa sai ka shi an fara ba mamaki sai har ka sa kaya nisa zuwa can kuma sai ya dawo baya shi ma ya biyo wanda shi an bude karatu tsakanin magariba da isha murin kai sai ka ikiya sai ka kai izi uku ta har an kai izi biyar ba mamaki ma an sabka to sannan shi ma sai ka ga ya dawo cikin hayyace shi yana so yayi to ashe ubangiji subhanahu wataala shi kadai yake shiryar da mutane ta farki mai kake to me a as-siratal mustaqim bayan ya shiryar din da muka ce shiryar da mu to kuma sai aka hada shiryar da mai ta farki mai kake shine as-siratal mustaqim ihdinas siratal mustaqim siratal mustaqim shine ta farki nagartacce kamar da Allah subhanahu wataala anan za mu ga ubangiji subhanahu wataala ya zo da shi mu'arraf ya zo da alif wal lam ihdinas siratal mustaqim ka shirye da mu wannan tafarkin wanda yake mi gaki shi tafarkin nan a siyakin maganar larabcin an san wani tafarki ne amma a wata ayoyi ubangiji ta'ala yana zawwa da shi a siyakin nakira wanda tafarkin yana iya dauka kowace tafarki kamar da Allah ce wa yahdiyaka siratan mustaqima kuma yace wa hadainahum ila siratin mustaqim za ga lafazin sirat a cikin ayoyin nan bi da alif wal lam da Allah subhanahu wataala yake cewa kul innani hadani rabbi ila siratin mustaqim dinan qiyaman millata ibrahim hanifa wama kana minal mushrikin to amma nan a cikin suratul fatiha Allah madaukin sarki sai kawo shi da alif wal lam yace as-siratal mustaqim to tunda yazo da alif wal lam a cikin wannan magana to yana nihin addinin musulunci yana nihin dukkan wani abu wanda addini ya yazo da shi kamar yadda annab Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisin da Imam Muslim ya rawaito daga Nawas dan Sam'an yadda Allah tabbata gare shi daga annab sallallahu alaihi wasallam yake cewa ضرب الله مثلا صراطا مستقيما الله يا بغا مثالي نصراتي ميكيكي على جنبتي الصراط سوراني bayan akan wannan tafarkin miƙaƙi akwai gini guda biyu fihi ma abwabun mufattaha kuma a kowace ginin akwai ƙofofi wanda ake iya budawa walal abwabu suturun murkha kuma akan kowace ƙofa akwai mai kira wa ala babi sirati da'in yadu yaqul shi kuma akan wancan babban ƙofa akwai mai kira yana ya ayyuhan nasu ya ku mutane udkhulu sirata jami'an wala ta'wajju yana cewa ya ku mutane kowa ya bi wannan hanye kan wanda ya karkace ka a shiga ƙofa kowa ya taho wada'in yadu fawqa sirat shi kuma wani yana tun sama saman siratin saman kowace ƙofa yana kira fa idza arada al-insana an yaftaha shay'an min tilka al-abwab idan dan adam ya so ya bude wata ƙofa daga cikin ƙofoyin nan qala wai haka wancan mai kira na farko sai ce mai kai canka la taftah ka hoka buda fa innaka in fatahtahu talishu in waka buda zaka zubta zaka fada sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa fasiratu huna wannan tafarki shine al-islam wasurani su kuma katan gunnan guda biyu sune hududullah sune dokokin Allah i bari sune katan gan guda biyu annabi yake cewa wal abwabul mufattaha muharimullah su kuma kohohin nan budaddi saban Allah ne da abinda Allah ya hana ne kowa ce budadda babu wanda zai iya hana ka yanzu kai aikata mutum ya aikata wani mummuna aiki sai annabi sai yake cewa zalika dai ala sirati kitabullah wane ne ke kira akan wa'in sirati mai kira mai cewa ka a buda shine littafin Allah wane ne addai fawqa sirat wa'idullah fi qalbi wa'idullah bi wa'izin Allah subhanahu wataala fi qalbi kulli muslim cikin kowace zuciyar musulmi duk musulmin da zai sata ka hin zuciyar shi ta nene ya zama cikakken barawo cika ga yana shakku ya dauka ko kai ya dauka bai ma sanya da zai ba mamaki in Allah ya so shi da shari'a tun ta farko sai a kama shi ya za a yi sa dai haka musulmin da zai aikata wani aiki mara kyau za ga yana shanku ga hanyar da cikin wannan mummuna aikin to wannan shine yake cewa wa'idullah kamar zukatan mu suna tuna mun wannan abu fa mara kyau ne kuma alqurani mai girma ma yana ƙara nuna mun rishin kyan waɗannan ababe a shi dan haka wajibin mu ne mu nemi shari'a a wajen Allah subhanahu wataala saboda Allah madaukakin sarki shine babban mai shiryarwa to kuma ubangiji madaukakin sarki yana da hanyoyi wanda idan mutun ya bi su kuma yake shiryar da shi kamar idan shari'a ba za ka sakin jiki ba haka kawai kace to Allah tunda kai ke da in kagga dama ka shiryar da mu in ma baka ga dama ba mu dai muna jira to wannan kuma kuskure ne shi yasa malamai suke kawo ababe masu sa dan adam ya samu shari'a ta Allah subhanahu wataala babban abin da ke sa mutum ya samu shari'a shine ikhlasi ya zama na in zakai wani abu dan Allah kawai kake to sai Allah shiryar da kai kai niyya za kai wani abu da dukiyarka amma ba dan mutane su gani ba tanihi dan Allah subhanahu wa ta'ala kana kuka gabanin ka bada kana son Allah ya karba abin da zaka yi to sai Allah ya shiryar da kai bisa abin da zai ma amfani tun kana duniya kuma har kana lahira kamar da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa yahdi ilayhi man anab yana shiryar da wanda ya koma ya zuwa gare shi kuma Allah subhanahu wa ta'ala yace wallazina tadaw zadahum huda wa atahum taqwa wanda suka nemi mu goda musu mu shiryar da su Allah ce sai mu ƙara shiryar da su nan ana cikin musulunci kenan sadaka za kai kana neman Allah ya ma taufiki ta ya za ka wannan tsakanin ka da Allah kake so kai sadakan nan azumin ramadan ya kama wa za ka ba to in ka roki Allah subhanahu wataala kuma sai ya ƙara datar da kai da wannan za ka ba sai Allah ya tuna ma akwai zumuncin wane da na wane da ya baci ba mamaki in ka bada ta dalilin abinda zaka bada wa gidan su wane da ɗakin su wane da wajen su wane zumuncin ya gyaru sai ka she ka bada ka samu ladan wannan sadaka ta Ramadan kuma gyaruwar zumuncin ka samu ladan shi to amma inda mari yace ana son ana so ana kai kasuwa ne ana so a ba Allah kuma ana so mutane su gani to sai a ce ka ba ƴan birni ka zo cikin mutane ka rinka ba wasu wanda in ka ba su ma in ka shuye ba kuma su zake ka koda ka samu lada da kan ba su kai amma ladan ba ta kai ba a hade ma alkhairin bai dunkule gida biyu haka wani idan ya tashi yana so yi taimako to Allah sai tinka ya me gwada mai gurabun karatu gurabun ɗaliban ilimi makarantu wanda ɗalibai suke zama suna har da alqur'ani to sai Allah tinka ya ba mutum irin waɗannan wuraren sai ga ya raba abun bu da bakin shi gida nawa shi ma ya dauki madaidaici ya kai can ya kai can ya kai can kowa ya samu wani kuma aka tashi jarabta shi tun yau an ga wata zai bada kudin mai shu 30 ina za a kai shi inda kowa ya koshi da nama suna yagewa suna yaddawa almajirina waso su suna basa ya samu lada ba bai samu ba amma bata kai ba wanda Allah ya tinka ya mai abin da ya kamata yi shi yasa duk mutunan da ya rike ikhlasi cikin komai to magiji ta'ala zai ya game mai alkhairi dunkule a waje guda cikin lokaci kankani sai Allah ya baka dama ya ara ma dama kai alkhairi da dan abu kadan kuma ya wadatu mutane game da Ibn Taymiyyah yake cewa cikin littafin Majmu'ul Fatawa a'zamu asbabul hidayah ta tahqiqut tawhid babban abin da zai sa Allah ya datar da kai ya magam da katar shine zamana kana yi da shi haka abu na biyu bayan tauhidi shine ittiba'us sunna mutum ya bi sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mabiyin sunna ma Allah yana mai gam da katar Allah ya ce wa in tuti'uhu tahtadu Allah ya ce wa in Allah ya ce wa in tuti'uhu tahtadu in ka bi manzo sallallahu alaihi wasallam tahtadu za ka samu shiriya za ka huta amma fa shi manzo sallallahu ba tilastawa baki ma ala rasul illa albalahul mubin kawai za a ce ma annabi Muhammad ya hana kaza sallallahu alaihi wasallam sai ka bari sai ka samu shiriya kana mu'amala sai a ce ma annabi cikin mu'amala nan ya ce a yi kaza sai ka shiga yi sai ka samu shiriya sai Allah ya datar da kai ya ma taufiki ya buda ma ya nuna ma gaskiya sai ka yi aiki da ita an ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana gaba sai ka bar gaba an ce ka nemi dan uwanka yahuwa sai ka je ka neme shi yahuwa to kai ma tunda ka bi manzo sallallahu alaihi wasallam to sai Allah ya ma wani fatahi na daban saboda wannan da ya yarda kan mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa malumai suka ce bada da wahala tana nan cikin rishin bin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in kana so ka sha wahala to ya zamana in zaka mu'amala ba kai da annabi yace duk dan kasuwar da babu ruwan shi da aya babu ruwan shi da hadisi za ga mu'amalar rayuwar shi akwai wahala yana cikin wahala saboda yake halal yake haram yake haka duk mutum musulmi wanda shi in zaya magana bai tattauna maganar shi babu ruwan shi da abinda mai annabi ya hana mai annabi yace to kullun cikin nadama yake zai zo wani wuri ya zagi ya yi wulakanci kuma sai daga bayan shi kunya kuma ya zo yana ba da haƙuri. To ashe dukkan abin da za mu yi in muna son mu samu hidaya a ciki, mu samu nagartaccen shari'a, to shi ne mu bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Abu na uku shi ne wannan ayar ta zo da shi, yawan addu'a, ihdinas siratal mustaqim. Duk abin da za ka yi shi mun ce duk abin da za ka yi ka nemi taimakon Allah, haka ma duk abin da za ka yi ka nemi Allah ya shiryar da kai. Abin na duniya ne ko na lahira, Allah ya gwada ma me yake zama daidai sai ka yi. Yanzu wannan kawai haka ba, babu aya, babu hadisi, babu ra'ayi mai kyau, babu kudi, babu komi, amma yanzu nan gobe ba ya azumi kawai ba ya yi don mi a yau sai a ce an ga wata, shi sai ya gani da kanshi kadi ba ka gani. Kaga ai wannan akwai karamcin addu'a, mutum ba kamar bai neman Allah ya shiryar da shi, kullun shi ba yake yi. Wanda fa ya ce ma yau an ga wata kan ce baka yarda ba, kuma gobe shi zai ce ka ƙara cin ran mashi, kuma shi kenan zai zo ta bubbuɗe cikin gida ka ƙara mai sanwa da ran mashi, likita ya ce a bar cin ran mashi. Kuma shi wanda ya yi likitan shi ne ya ce ma yau an ga wata, kuma sai ka ce baka yarda ba. Shi wannan abubuwa duka idan mutum na neman Allah ya shiryar da shi, to Allah sai ya gwada mai gaskiya, sai ga ya waye ya yadda waɗancan abubuwa wanda ba su kamata ba a ce mutum yana musu gare su har yanzu. Haka idan mutum na yawan addu'a, Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai gwada mai gaskiya, zai fahimta. Asa har yanzu akwai wanda bai fahimta ba, sai malamai ya rasa gabansu, su dai to yana nan kuma yana can suna raba ƙawa, inda ya san nan gaskiya ake kuma can gaskiya ake, ko kuma can ba gaskiya ake ba nan ba gaskiya ba ake, amma yana da yaqinewa. Amma saboda karamcin addu'a zaka yana shan wahala, yana ta munahuci, in za ya zo wajen wan gaskiya san yana da kaya kala, wanda wannan shi ya kai cikin ƙasa, akwai wanda wannan shi sunna ne, in ya zo wani wajen wan ga yana koyi koyi bai sai ɗan wani kotan su ganshi. Kada ki ce maka Allah, Allah ya gwada ma gaskiya ka yadda abinda za ka yi ka yi rayuwarka. To duk mutunan da bai addu'a za ka yana ta wahala cikin komi, in Allah ya gwada ma gaskiya sai ka gamsu kalamantu, sai ka bi wannan gaskiya. Kuma wanda ya riko da addu'a da wannan gaskiya, to ba zai samu kanya ba cikin wahala. Haka abinda ke sa Allah ya shiryar da mutum shi ne neman ilimi, wannan neman ilimi na zamani da na addini kullum. Kadiba yadda dai kakanninmu wanda suke gabanmu da za su iya kwankwasa ma abokaninsu da suka rasu, su ce an yi salula mai wazam, da za su sha mamaki suna jin kamar su ba su labari da shaki ake kaza, ana sako ana kaza. Su kuma yanzu yaran da aka yi yau shekara ɗaya, shekara biyu, shekara uku, ka ba salula da ma cikinta aka yi shi. Yanzu mu da ke tsohi mu ne ke ganin wagar sallar sabuwa ce, duk yaran da aka haihuwa da shekara bakwai shi ko da ta so sar sabuwa gare ta in zamani ya gane ta. To ashe neman ilimi yana sa mutum ya fita daga kangi na jahilci ya dawo kangi na ilimi, kuma sai ya ƙara gane gaskiya, ya yi amfani da shari'a, kuma ya yi amfani da gaskiya. Haka abin da ke sa a samu shari'a shi ne zama wajen mutanen ƙwarai da kuma ƙoƙari kullum. Mutum ya yi ta ƙoƙarin gwada ma zuciyar shi gaskiya kawai yake nema, ya bar rukun abu wanda ya wuce tun da shekara da shekaru, ya ta riko in aka zamna tsegumin shi kullum guda nan da shekara kaza ma an mai kaza shi ne dalilin da ya sa bai ma ɗan uwan shi magana, an zamna sulhu an gai to an yayi to yayi, in aka ƙara wani abu guda kuma aka zamna kuma sai ya ƙara tunanin shi. To wannan duka yana sa ɗan adam ya rasa shari'a. In kana koyan yadda mazuciyarka abin da ya wuce ka manta, to za ka samu rayuwa mai daɗi. Allah subhanahu wa ta'ala zai taimake ka, kai ma sai ka huta, wannan tension ta zamani ba za ta bige ka ba. Amma ɗan abin da aka yi tun zanen sunan su wane, wajen cin abinci an kawo ba a baka ba, wane ya rena ka nan da shekara 20, yanzu haka yaron ya zama abin da ya zama, amma yana nan ya raba zumunci saboda zanen sunan da aka yi na wani. Shi wannan duka yana nuna mu zakatun mu sai mun yi waci da abin da ya wuce duk abin da ya wuce na alkhairi da wanda ba na alkhairi ba kawai ya wuce kuma a tarbi gaba to shi zai sa mutun ya samu shari'a da Allah subhanahu wataala a babban abin da ke hana Allah ya shiryar da mutun shine girman kai duk mutun da ke da girman kai da taurin zuciya shi yana da ra'ayi bai isa ba a maido shi bisa ra'ayi in ba a yi ra'ayin shi ba to duk duniya wannan abin ya bashi baya kuma duk mutunan da ya wannan abin shi ma ya bashi baya wani ho in yana gaba da wani in kan mu wani sallama kai ma ka shiga in ya ganka da wani kuma kai ma yau ka shiga haka sai ka ga mutun bakin ciki ya mai yawa a zuciya to girman kai kawai sai girman ka mata sai yau za ta sani to duka wannan zura'i ya gama da su shi ko an girmama shi an iske shi har gida an ce mai ana dalma arabe bai isa ba ba bashi mutuncin shi ba bashi haƙin shi ba da wance da wance uwarsa dai ubansa dai yanzu jikokin wane za su kaza ka yadda inda aka gaya ma ka je ka yi da rayuwar ka lami lahiya inda ma ba a gaya ma ba ka ji labari kai ka kai kanka ka yi addu'a sai wannan ababe ne wanda suke cimon mutuwa kwarai a rayuwar mu ta yau da gobe al'ummar mu wanda abubuwa ne wanda ba su takara suka karya ba in aka tantamna in kashi wani abun in aka tantamna tsakani za ka shi abun bai takara ya karya ba maganganu ne wani ma abun maganar zato ne daga zato ne maganar za ta zama gaskiya nanata ta shi ke sa shakkun a cikin zukatan mutane to irin waɗannan ababe suna sa Allah ya kange mutum daga ganin gaskiya daga shari'a sai Allah subhanahu wataala ya bar mutum a kan son zuciya haka babban abin da ke hana Allah ya kishirar da mutum shine ittiba'ul hawa zaman mutum yana son rai duk abin da zai hoshi kanshi ya sani akwai ayyantiri duk abin da za a yi na addini ko na mu'amala shi sai ya fara hidda kanshi ko biki ake akwai irin su aka ci wa zai dauko ruwa zai lissa hawa cikin ruwa babu ci baya daukowa amma wa zai tsara abinci to su ne gaba da an kawo gabanin ya hidda haƙin mutane a hita kunya a ba al'umma to shi nashi zai fara hidda to irin waɗannan Allah yana kange musu basira za ka kullun jira yake bikin wani tashi yayi dago matsa sai a bar shi da wannan tunanin bai tunanin ya za a yi samu kasuwa kullun yana nan majalisa abinda kawai yake jira wata hidima ta tashi su su hidda rabon su a ciki sai a bar shi da wannan tunanin amma ba zai tunanin mi zai amfanar da shi ba mi za a yi ya samu arziki mi zai yi ya samu wadata ya za a yi ya gyara kasuwancin shi saboda san rai ubangiji subhanahu wataala ya ce afa'aita man ittakhadha ilahu hawahu wa dallahu Allahu ala ilmin Allah sai ya hana mai ilimi khatama ala qalbi wa ja'ala ala basari ghishawa ubangiji subhanahu wataala shi ne ke shiryarwa ya gwada ma tafarki shi wannan sura tana karantar da mu rayuwa ne baki da ihdina siratal mustaqim ya Allah subhanahu wataala ka shiryar da mu tafarki wanda yake nagartacce anan kuma lokacin mu ya kawo abinda muka samu muka karanta karkashin wannan aya na dai ne Allah ya tara mu da mu da ku a cikin lada wanda muka yi kuskure ko tuntuma halishi ubangiji subhanahu wataala ya fi mana sallallahu wasallama ala nabina muhammadin وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته